تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, today is the fourth day of Ramadan, the year 1439 after the Hijrah of our blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam, the day which corresponds to the 20th of May 2018 AD. Allah today is telling us, after dispersing the Jews in all over the land, all over the earth, in every continent, Allah dispersed them because of their sins and because of their big-headedness and because of their iniquities. They are dispersed into the world. So now Allah is telling us, then generation after generation came of the Jews. The only good thing they do is they still inherited the book. They have the book with them, but unfortunately, if anything out of the vanishing enjoyment or vanishing good of the world comes to them, which is against their book, they leave it. They commit it, saying that we know God is forgiving, that God will forgive them. And if another vanishing good will also come to them, they will also take it. They never ever repent. They keep on repeating the same sin, committing the same offenses for which they were dispersed. Although Allah promised that in the end of time He is going to bring them back together for a purpose. Now Allah is asking them, you have the book with you, but whenever something that is vanishing comes to you, you hold it against your book. Have not Allah taken from you the pledge of the book? Have not Allah asked you to keep the book with truthfulness and also study it? For those who fear Allah, for those who fear Allah, the day of judgment is better for them, because any good enjoyment you enjoy on earth is temporary, is going to vanish. But on the last day, the judgment is everlasting. So how can you have the book, understand that Allah is going to judge everybody on the last day and everybody will be compensated or recompensated for his own good or evil? How can you, the people of the book, be comforted life against Allah. Allah told us that those who hold on fast to the book and establish regular prayer, Allah will never lose their good works. Anybody who is trying to correct, anybody who is trying to do good works, Allah is never going to lose his good works. He's going to be paid back on the Day of Judgment. Allah also reminded us, lastly, about the Jews, that they should remember, or we should remember, when Allah raised upon them a big mountain, giving them shadow against the sun, thinking that it's going to fall on them. Allah did that so that they will hold the book with power, and that they should remember what is in their book so that they will prevent themselves from the chastisement and punishment and anger of God on the Day of Judgment. The situation led to, Allah has to show them physical threat for them to read this book. In this verse, there are times for us, we the people of the book, Muslims have inherited the book, the Quran. We should hold fast to this book and the appendages of the book, because it's the book that leads us to the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Sunnah led us to the first three generations of the pious companions and those that follow them and those that follow them. So there are appendages of the book. We should hold fast to the book and the Sunnah. We should assume there is a rock or a mountain over our head. We should hold it fast and remember what is in the book. If we don't do that, what afflicted the Jews would definitely afflict the Muslims. And I'm sorry to say, what we are seeing now, the situation of the Muslim is almost like the situation of the Jews. One, Allah has divided us into nations. Before, we used to be one nation. إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَاعْبُدُونَ. This is one nation, one Khalifa, one Quran, one Sunnah. This is how we expanded. But now if you see, we are different nations. We are fragmented into nations. The way the Jews were fragmented into nations. The same thing. And we are afflicted by colonization, afflicted by different kind of suppression, poverty, ignorance, disease. We are left behind in the world. We can see that has already happened. So what is the remedy? The remedy is to come back to the book of Allah, the Sunnah of the Prophet, and the teaching of the first three generations of the Muslims. This is Islam. We shall avoid bid'ah, innovation in Islam. Islam knows no innovation. Islam knows no sectarianism, no sect in Islam. It's a one nation. The only thing Islam recognizes is one nation, one prophet, one God worship, one book, one Sunnah. But in the interpretation, there is laxity in the interpretation, so that it gives rooms for ease. So we pray to Allah to bring us out of this predicament we are, and this suffering we are because of our sins. We always pray to Allah to bring the Ummah back together, to worship one God without association anybody with it, and to establish the prayer according to the Sunnah. May Allah guide us to this right path. So, Bismillahir Rahmanir Rahim. Yau Allah ya kawo hudu ga watan Ramadan shekara 1439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ranar da ke 20 ga watan Mayu shekara 2018 shekara ta miladiya. To jiya mun tsaya inda malamin yake cewa wala yazaluna kadhalika ila qiyamati sa'ati wala annahum yarji'una an fisqihim fa haula alladhina taqaddama dhikruhum. To wayan canda ambaton su ya gabata, kana hadha haluhum qabla zamani nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan ya kasance kafin zamanin manzon Allah Muhammad ko ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ba'da bi'fatihi, amma bayan Allah da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam, wato tsira da amsa kan shi, fa ma baqiya minhum salih, ba wani salihi kuma da ya rage daga cikin yahudi, illa man ihtaraqa din al-islam, sai dai wanda ya tuba ya shiga addinin musulunci. Wa huwa qawlu ta'ala, shine wannan magana da Allah yake fara, wato yanzu kenan babu yahudi salihi, domin bayan fitowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hujjoji bayyanan dubba yahudi da ya san taura ya san injil ya karance su, da ya karanta qur'ani zai ce wannan littafin nan ɗaya yake daga wurin da taura ta sauko, daga nan yake da ilimin da ke ciki. To ashe kenan tunda qur'ani ya bayyana da aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babu wani salihi kuma ba yahudi. In salihi ne yanzu zaka ga me ya musulunta, saboda ka ba ka ga wani addini sai musulunci. Musulunci shine mi ka wuya zuwa ga Allah, shine malaki mai rai. To yau Allah yana muna bayani, fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab, bayan wannan al'umma da Allah ya watsa ta ya raba su cikin ƙasa ta yahudu, sai wata mabiya suka zo bayan mabiya, wato zuriya bayan zuriya, aka samu na yahudawa warithul kitaba, suna gadan littafi at-taura an aba'ihim, suna gadon wannan littafin Allah taura, ana gadon ta zuriya bayan zuriya, mutane bayan mutane, lokuta bayan lokaci, lokuta. Sai Allah ya ce ya khuduna arada hadha al-adna ay qutaman ladhi hadha ash-shay ko ad-dami ay zukhruf al-hayat ad-dunya. Da Allah ya gaya mana cewa sai aka samu wasu zuriya bayan wa'anda Allah ya wawwatsar da su cikin duniya don uquba, don hushin da Allah ya da su. وقطعناهم في الارض امما, الله يغلب اسو cikin al'umma. To kowace al'umma kuma sai wanda ke gabanta ta gadar da littafin taura zuwa ga mai bimata, mai bimata zuwa ga mai bimata. To amma an Allah ya muna yakhuduna hadha yakhuduna arada hadha aladna, ga littafi a hannun su sun gaje shi, amma sai su dinga karban wato wannan khutam shine abubuwa wanda ba su da kima, addani wanda ke kaskantattun abubuwa, ma'ana suna daukan kawa zukhrufat hayatid dunya, kawar duniya, shine Allah ya maida ita arad, wato akwai arad akwai jauhar. Jauhar shine jiki, abu wanda zaka taba malmus. Arad shine abu da zai gitta ya wuce bai zama. Sai Allah ya wasafa rayuwar duniyar nan kamar arab, kamar abu ne mai gittawa, abu ne mai wucewa. Ya khuduna arada hadha al-adna, ga su da littafi, a cikin littafin su sun kance musu kaza da kaza da kaza, a'a sai wani abu na duniya ya zo musu, sai su aje littafi a gefe su ce bari mu amfani da wannan abun duniya ko da yake ya haramta. Me yasa suke yin haka? Shine Allah ya nuna mana suna yin haka ne domin suna cewa Allah zai yafe musu, yani khatarar duniya, wa yaquluna sayughfaru lana, za ai Allah zai gafarta mana. Ma fa'alnahu, abinda muka aikata Allah zai yafe muna. Wa in yatihim aradun mithluhu ya'khudhu, barna ce ta zo, dadi ne na duniya, suka karbe shi suka balle tafin su da fatan cewa Allah zai gafarta musu, don su san Allahu ghafurur rahim. In sun yi shi sai su ce Allah zai gafarta muna, ga yanda za mu yi Allah zai gafarta muna. to in kuma wani irin barnar ta sake dawowa sai ka ga sun karba ashe ba su kowa daga wancan ma'ana su kenan kamar suna ikirarin cewa Allah ba zai kama su da laifi ba wa in yatihim aradun mithluhu ya'khudhu al-jumlatu hal ay yarjuna al-maghfirata wa hum a'iduna ila ma fa'alu suna fata Allah ya gafarta musu alhali suna komawa akan abin nan da suka aikata musirrun suna masu dogewa akan shi alaihi walaysa fi tawrati alhali ko a cikin tawra babu shi babu mai wa'du bil maghfira Allah bai musu alkawari cewa zai yafe musu ba ma al isra in sun doge alaihi Allah bai alkawari zai yafe musu ba alam yukhad alayhi mithaq alkitab shin Allah ke tambayan tawbih tambayan zargi shin Allah bai karba a hannunsu ba alkawalin littafi mithaq alkitab wannan littafin da Allah ke ba annabawa yana zuwa da wani mithaq yana zuwa da wani alkawali in Allah ya ba ku littafi tare da littafin nan akwai alkawali tare da taura akwai alkawali tare da injil akwai alkawali tare da alquran akwai alkawali mithaq alkitab me alkawalin kitabin nan shine Allah ya zai fassara mana shi yani as-su'al al-mutakarrir ko as-su'al lit-taqrir wal-idafati bima'ana fi don a tabbatar wannan tambaya tabbatarwa ce Allah ta kulu ala Allah illa al-haq wa darasu ma fi me yake cikin wannan alkawali Allah ta kulu ala Allah takku fada akan Allah illa al-haq sai gaskiya wa darasu utifa ala yu'khidhukum فقرأوا قرأوا ألا يا لو كي الكول لكم الكول للتافي شيوا كنكو فأعاكا ألا سيقفيا ودرسوا كما 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 كرن تاما فيه أبن لك يتكون للتافي فلما كذبوا عليه تو مثل سكيب ألا كريا بنسبة المغفرة إليه مع الإسراء دونسن جنجنا شيوا دوني زنبي ينا ألا زيقافر تامشي كودا يدو يا زنبي sai su kuka samu wannan ai na ku karanta a cikin taura cewa ka ci gaba da yin zulumin ku Allah zai gafarta muku wadarul akhiratu to ku sani gidan lahira khairul lil ladina taqun ya fi alheri ga masu taqwa masu tsoron Allah ai ya'maluna bi mutara kida masu aiki da abin da littafi yake bukata wa yatrukuna al-haram suna barin abin da yake haram afala ta'qilun shi ba ku hankalta ba ku yi hankali bitta'i التاء الشقاء للمسلمين وان الله يداو كم من شخص باقى حنكلي ليعتبروا لمن مضى وما أصابهم من المصائب بمن مدوكي عبرة مدوكي درسي دقى أبندا يووشي دقما أبندا ساميس من المصائب نم مصيبوا بإيري إيري دومين بسبب مخالفة الكتاب في القول والعمل دومين صاب أولي التافير سكيد أكباسو a magana da kuma aiki wa qari'a bin ya'i ay al-khalq an karanta kuma afala ya'qilun wa wa'in nan da suka gaji littafi sun ba sa hankali wa warithal kitab suka gaje shi wa la ya'malu yuqtadahu min al-yahud kuma su aiki da shi daga yahuda sun ba sa hankali nan wannan aya Allah na nuna mana mutane ne Allah ya aika musu annabi ya ba su littafi ya shiryar da su ya musu mu'jiza suka ki dijire ba sa bin umarnin Allah sai Allah ya watsa su duniya kawai azaba domin an watsa su duniya za su mabayi wa'ansu bayan ya watsa su duniya suka hayayyafa zuriya bayan zuriya amma me suna gadin wannan littafi shi littafin nan a wurinsu kawai abu ne wanda za a rike a fa a hamuta in zunubi in wani abu ya zo na haja ta duniya wani abu mai wucewa ya zo na laifi sai su yi shi sai su ce ai Allah zai gafara sai su fara nan Allah zai gafara mu in wani kuma ya zo wani daban shi ma su rike ashe ba gafaran Allah suke nema ba hujja ce kawai suke bayarwa ko suna lika wannan tsira cikin taura alhali ba cikin taura shine Allah ce shin ba su dauki alkawarin wannan littafi ba cewa Allah ya kulu ala Allah illa alhaq wa darasu ma fihi kuma suka koyi abin da ke cikin littafin nan alhali abin da ke cikin dukkan littattafai har alqur'ani cewa gidan lahira
ya fi alheri ga masu taqwa. Duk musibar da zaka gani kai hankuri haza na tashi kiyama, kada ka yadda a hana ka wannan littafi, kada ka yadda a hana ka riko da wannan littafi da aiki da wannan littafi. Shine alƙawalin da Allah ya ba masu rike da littafi. To mu ma wannan alƙawalin yana kan mu, domin da Allah ya ce afala ta'qilun, shin ba ku hankalta? Akwai misali na littafin Allah a kan mu, cewa mu karanta wannan littafi, mu ga me littafin yake shirye da mu zuwa gare shi, mu rike shi, kada mu ji tsoron kowa. To mun yi haka, Allah ya yi alƙawali da kanshi tun duniya kafin lahira, za mu ga yanda zai mana. Na ɗaya, zai kare mu daga makiyanmu, zai isar muna wurin yaƙi da su, zai azurta mu daga inda ba mu tsammani tun duniya kafin lahira. To amma in muka irin na Yahudawa, to Allah zai raba mu a cikin duniya mu zama al'ummomi daban-daban. Bayan haka kuma ya cuɗanya wani a kanmu, mu yi ta sukan juna, mu yi ta zaƙin juna, mu yi ta yaƙin juna ma, mu rasa duniyan ma da lahira. Abin da yake faruwa kenan a alamin Islami. Allah ya shirya da mu. To, wanda zai na. To, kamar yadda Allah ya ce, ranar tashin kiyama ya fi alheri ga masu tsoron Allah, ba mu hankalta. Kuma Allah ya ƙara gaya mana, wallazina yumassikuna bit-tashdidi wa quri'a bit-tahfifi wallazina yamsikuna bil-kitabi minhum. To duk masu riko, yumassikuna masu riko damdam da damke littafin Allah, ba kawai su rike shi ba. Wa aqamus salata, kuma suka tsayar da sallah. Abdullah ibn Salam wa ashabihi, inna la nudiyu ajra al-muslihin. To go lalle ba mu tozartar da aikin masu gyara, masu inganta ayin amali. Jumlatul khabar allazi jum khabar allazi wa fihi wada adh-dhahiri mawdi' al-mudmar ay ajruhum. Allah ce wannan da suke rike littafi, masikuna bil kitabi wa aqamus salata, inna la nudiyu ajra al-muslihin. Lalle wannan masu yumassikuna, masu riko da littafin Allah kuma su tsayar da sallah. To wannan Allah zai tozartar da aikin su. Ashe duk wanda ya rike littafin Allah dandam ya rike shi, to ba da zai tabe, dole zai ci gaba. Wannan aya an ce yumassikuna, wannan ta yi qada'a ala zahiriya, wallazina yumassikuna bil kitabi. Yanda aya take zahirinta, masu damke littafi su rike shi, ko haka Allah ke nufi? Yani in ka dauko Qur'ani ka rike haka shi kenan ka tsira? Aiki da shi. Su wannan ya nuna zahiriya ba hanya ba ce, dole sai ka bi ma'anar a magana daga siyaƙinta, daga shi ne malamai ahlus sunna su ba zahiriya ba ne. Ce komai addini wa kan zahiri, a'a. To Allah ya ce wallazina yumassikuna bil kitabi, sai muka ce kuma suke riko da me littafi, wa aqamus salata, suka tsayar da me kuma? In an bi zahiri, kamar sallah wani abu ne haka kaya, aqamahu, sai ka zo ka tsayar da shi haka a tsaye, shi yake nufi? A'a. Hafazu ala salawat wa sallu musirrin da'imin, ake nufi suna yin sallah amma suna tsayar da ita, shi ne ake nufi, ba zahiri ba. Saboda haka kun ga maganar zahiriya ba ta cikin addinin musulunci. Shine mu ci gaba. To aka ce yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata, kuma su tsayar da sallah, masu riko da littafi gam. Ba wani abu da zai karkatar da su daga littafin Allah duk yanda abu ya zo. Wannan kuma yana ikirarin cewa Qur'ani shi ne kololon hujja a addinin musulunci. In Qur'ani ya yi bayani bayyananne muhkam, wanda ko da ba musulmi ba ya ji ya san ma'anar shi, shi ne muhkam. To babu wani dalili daga cikin masadir na shari'a da za su goge alqur'ani. Bayan shi sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan haka kuma sai ijtihadin malaman farko, su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'i, nan ne musulunci ya tsaya. Saboda haka wanda ya riko da littafin Allah, shi littafin Allah ne zai nuna maka kuma baka cika iko imani da ni, sai ka riƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai da'a ga shi. Wa man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah, sai kai annabi ta'a shi Qur'ani gurin riƙon shi, sai ce majuna annabi wasu abubuwa ya bayyana ba. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zai nuna muna karni na farko da na biyu da na uku, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, su kenan
ala ga ta mana ga mai musulmin ta mace.
To me kike ji? Ana ki kalma shahada, kici ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, anna to kina bada shaida ba mun bauta da gaskiya sai Allah Muhammad manzoshi. Me sunan ki?
Aiki.
Me wani suna kike so na musulunci?
Hannatu.
Hannatu. To ya kyau, kina da miji?
A'a.
To Allah ya baki miji na gari. Akwai zaki wanka yanzu, sannan kuma akwai salloli akan shi, sallah biyu da azumi wanda zaki fara gobe, za taimako daga yan uwanki musulmi. Allah ya taimake ki.
Ba Allah ku yi hakuri, mu yi amfani da daman nan wannan kisin don Allah a kashe, dan generator yanzu bai iya ɗaukan nauyin AC yanzu gaba daya. Da Allah wanda ke nan shi ya zaku ga wutar ta dauke, wanda ke wancan AC da wannan da Allah ku rage a kashe su da Allah.
To mun ci wallazina yumsikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudiu ajral muslihin, shi littafi ke mai da kai zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Littafin nan kuma ke mai da mu cewa dole addinin nan sai an tsaya an koye shi an fahimce shi, ba wai kawai lafzi ba, sai an fahimci Qur'ani, sai an yi fiqh. Ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'umma ta farko, ta biyu, ta uku su ne al'umma. Sauran daga mai ba da shaida ba da tambaye shaida ba, mai ba kance bai cikawa, kuma kiba zai bayyana gare su. Wannan kiba zai bayyana a gare su ba ana nufin lalle lalle wai sai kiba ba, a'a suna son duniya da jin daɗi. Na baya to ya za a yi kabi na baya hal فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا العدن ويقولون سيكون شو ما با متانن بايا ما نيكو رودا سو فيا زاي كبي نا بايا وكما يزو يسابا ما لتاجي اكو الحالي ذا لتاجي ا هنونكا دو وندا دورا كان ابو كو تشي واي رغا كان نان كاوي زي كوبتار دا كاي دغا فاداوا cikin musibar khalaf, domin duk musiba cikin khalaf take. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana karni na daya da na biyu da na uku, shikenan duk wani yazo sai dai kala karfafa abinda suka ce, ya kara bayyana abinda suka ce. To wurin kara karfafa abinda suka ce da bayyana abinda suka ce, su ma malamai bayan malamai, malamai bayan malamai suke kokarin yin sharhi. Shiyasa kake samu ayi mukhtasarat, ayi sharhi, ayi hashiya, duk ina kokarin ya gaya maka ga salaf abinda suke kokarin faɗa ne. Shi kuma wani sai dauki wannan abin suka, abinda yake gani a'a muje kan kitab, muje sunna, shikenan mu ma za mu yi fassarawa kamar yadda suka ce fassara. In ka je fassarawa, domin kana cikin zamanin sha'awa, zamanin fitina, wani abu Allah zai jibto maka, kana ganin cewa ƙarya ne. Amma don zamani ko kai shuru ko ka kauce, kamar in ƙarya kai ma Allah ƙarya shine malaman zamani saboda ka bamu da makawa in muna son bautawa Allah sai mun koma fikihin mutanen farko duk ina muka fito daga wannan daga cikin wannan ayan nan Allah ya kawo duk masu rike littafin nan Allah ba zai tozartar da aikin masu gyara ba ashe masu gyara sune masu rike littafin Allah shi yasa aka ce duk wata aqida da bata da asali a cikin Qur'ani to wannan dajjal ne domin komai yana da asali cikin Qur'ani shi ma farraqna fil kitabi min shay'in komai yana da asalin shi in kaga an dora ka san abu bai da asali cikin Qur'ani to wannan dajjal ne sannan kuma in yana da asali cikin Qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai aikata shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah katira wa dhakara Allah katira kuna da abin koyi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin koyi to shi manzo Allah nan sallallahu alaihi wasallam kuma sai bar mu da sahabbai da tabi'ai da tabi'in iyakar addini musulunci kenan ba wanda zai kawo maka wani addini bayan wa'annan mutanen guda uku so yau ka duba ka gani in kana da wata kungiya ta musulunci domin ba ka zama kungiya ta musulunci ka zama kungiya sai ka bambantu da wani koko sauran musulmai a wani abu a abun nan da kuka bambantu da sauran musulmai ka tambaye kanku to wai dora maka shi in kun rasa jingina shi zuwa ga salaf wai nan na farkon nan to kun bi khalaf kuma kun bace to ko wace kungiya da za ta yi haka ta dawo ta shiga cikin jama'a da abin ya fito akwai kungiyoyi Allah ya ce a zikiri kamar yanzu nan da muka ce wa zakara Allah zikran kathira ko Allah ya ce ambace shi da yawa zikiri mai yawa saboda haka zikiri yana da asali a cikin Qur'ani na biyu sai ka tambaye ku ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake yin zikirin domin shine uswatun hasana shine tambaya na biyu bayan kuma ga yanda manzo yake yi domin riwaya ce za ci annabi an ruwaito ko to ya sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'in suka fassara wannan aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine zikiri abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana zikiri sai da sallah ku tsaye da sallah duk wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da zikirin Allah duk wanda ya ce Allahu Akbar yana ganawa da Allah kai tsaye shi yasa ake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka domin da Allah kake magana gaban shi aka hana jiye-jiye aka hana ka ansa kira aka hana komai domin kana gaban wa ubangijin ya halicce ka babu zikiri kamar sallah to sallan nan akwai farilla akwai lafila bayan kai farilla kai ta lafiloli ba su da iyaka iyakan karfinka inna Allah la yamallu hatta tamallu Allah bai gajiya cikin gaji ba zikiri kamar sallah sai da sallah duk lokacin da aka kabbarta sallah a masallaci da kai to ka rika zikirin Allah ka tsayar da sallah bayan sallah sai karanta littafin Allah tilawa na Qur'ani kuma tilawan nan bi tadabburi Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab liyadabbaru ayatihi karatu da tadabburi ba kawai rararararararar kai ka sauke ka je ina ka tsaya ka fahimci me Allah yake ce wa darasu ma fihi ku koyi abin da ke cikin wannan littafi don ku kare kanku daga sharri saboda babu wani zikiri kamar tilawatul qur'an bayan haka duk wani zikiri mutlaq kamar hailala la ilaha illallah hawqala la hawla wala quwwata illa billah astaghfirullah duk wannan kana yin shi ne hasbal hal ba wata tasbaha zaka rike ba kana la ilaha illallah babu shi indai Allah kake so ka bautawa kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so babu shi ba shine zikirin har a zo a ce maka yanzu zo an koya maka tarbiyya a saka zikiri shi ma zikirin wai daraja daraja a fara maka kai kanana awam a fara muku da la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa to yake kai kai kun sai la ilaha illa ana kawai dai kace la ilaha illa huwa wani ma wai in zikirin yayi zikirin ba sai kace la ilaha illa huwa ba kai kan huwa 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 abin da yake faruwa ne bai damu da sallah ba iqamatus salat bai damu da tilawa ba na qur'ani da tadabburi ba kawai tilawa ba da tadabburi bai damu da sauran abubuwa ba sadaka wa qulu lin nasi husna magana mu'amala da mutane duk ba wannan abubuwan qur'ani yake koyarwa bai damu da shi ba shi dan bashi zikiri yake yi nafila ba ta da amfani sai farilla ta cika to balle kuma a zo a kawo maka wata ƙarya a ce maka a'a in ka kare wannan hu 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 kama haushin kare sannan kuma za ka dawo ka fara la ilaha illa anta la ilaha illa anta la ilaha illa anta wai dan ka kai marhalatul hudud ba zan na gaya muku ba malaman mu sun ce in ka ce Allahu akbar kana sallah ai anta amama Allah ko ba haka ba to sai za ka dauke ka daga sallah da nafiloli a kai ka kam zikirin da wai yanzu ne in kana wannan zikirin za ka yi tarbiyyan yanzu ne ka kai wurin Allah bayan haka kuma wai in ka kara ka zama arif masani to yanzu kuma zikirin ka zai canja ka fito daga haushi ka komo la ilaha illa anta sannan kuma za ka zo la ilaha illa ana wai me yasa kake cewa la ilaha illa ana domin kai gaba ɗaya ka narke subhanahu wa ta'ala wai ka narke cikin zatin Allah saboda ka komai wurin ka ya zama Allah Allah tsare mu
amin
kun ga sun dauke mutane daga zikirin littafin Allah wancan wai zikiri la ilaha illa huwa wai shine zikirul awam na mutane kowa da kowa alhali kuma Allah na nuna mana ayatul kursi ita ce mafi girman aya a cikin alqur'ani الله لا إله إلا هو الحي القيوم با آية كمانتا سنة نانونا منا جرمان آية الكرسي سوكو سنة أوكي كسكي مكا أيوانا لا إله إلا هو نعي توحيد متانين قوة دقوة توحيد قوة دقوة سوكا قوة متانين كان بدعا توبا سوكا أيبا kowace kungiya abun nan da ya maida ita wannan kungiyar kamar yanzu masu wannan ayyukan tijjaniya ne abun da ya maida kai tijjani ka yadda da aqidar tijjani ce maida ka tijjani da yau ka ce mu ban yadda da aqidar tijjani ba kuma ina sallah ina azumiya ka fita daga tijjaniya yau kirista zai ce ban yadda Isa dan Allah bane ban yadda Isa Allah bane ban yadda salisu salasa ba ya fita daga me ya fita daga kirista ga kaulaha da kanshi da bakin shi nan muka gani yake fada yake tijjani sheku tijjani yake fada haqiqatut tauhid la tudrak ba iya riske haqiqanin tauhidi babu shi domin madan kai muwahhid me yin tauhidin da muwahhid me wanda ake wa tauhidin kuna nan to kun ga akwai mutum biyu kenan ba nan ba tauhidi bane yace tauhidi shine dole a hada muwahhid da muwahhid su hade su zama abu daya in sun hade suka zama abu daya sannan aka samu tauhidi saboda ka hada la yatimmu illa an tariqil fana'i sai muwahhid ya narke cikin zatin muwahhid sannan ka samu tauhidi yau fi sabilillahi wani ya taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya narke cikin zatin Allah وكلم الله موسى تكليما موسى يزو غبان الله ينا مغانا دا الله كاي تسيه اكوني ابو دا موسى يزو غبان الله كاي تسيه سي يجي ياسا موتا داما ودا واني بي سامو با سيتشي و الله ina roƙonka ka bani wani abu, ina kiranka da shi, ina ambatonka da shi. Sai Allah ya ce mai, ka ce la ilaha illallah. Sai Musa ce ta kullu ubadika yaquluna la ilaha illallah, ko bayi duk suna la ilaha illallah, ina son abu takhassuni bihi, wani abu ka kebacce da shi ni, wanda wani bai da shi, domin ya ga ya samu ya shiga fada. In ka shiga fada ba za ka nemi abinda talaka da zai samu ba ko? Allah ya ce mishi la ilaha illallah. Allah ke ce mai, da sammai bakwai da ƙasa bakwai da wanda ke rayuwa a cikinsu dukansu banda Allah, za a ɗora su a hannu ɗaya na sikeli, sannan a ɗauko kalmar la ilaha illallah ɗaya, wannan la ilaha illallah nan za ta fi su nauyi. Musa yana magana da wa rabbul alamin, bai yi fana'i ba, bai shige cikin zatin Allah ba. Wai yau sai ga wani ya ce maka baka isan ka zama arifi sai kai fana'i, ashe Musa kenan bai kai ma ba, yana nan zikiril awam. To balle manzo Allah, wani mutum ya tashi yana hutuba fasihi ne balaga, sai yana cewa duk wanda yi wa Allah da manzon Allah ɗa'a to wannan ya shiryu, wanda kuma ya saba masu biyun ya ɓace. Kun ji maganar? Kun ji wani laifi a maganar? A'a, ba malamai ne su tambaya ba. Wanda yi wa Allah da manzon shi ɗa'a ya shiryu, wanda ya saba masu biyun ya halaka. Faƙad gawa wa man asahuma faƙad gawa. Annabi daga jin wannan nan take bi'sal khatib anta, fir ne magana iskai, fir magana shi taimun bai iya magana ba, bai da fasahar banza. Me yasa yace zaka hada ni da Allah ne, zaka hada ni da Allah haka? Kace wanda yi wa Allah da manzon shi da'a ya shiryu, wanda ya saba wa Allah da manzon shi ya bace. Kakkace wanda ya saba ba su biyu, annabi bai so a ce su biyu a hada shi da wa? To ga shehu Tijjani yana so wai baka zama tauhidi sai ka hadu da Allah. Tijjani kafirci kan su ka shigo cikin da kasa. Kauyawa ba su san wannan ba. To haka duka wata kungiya, duk mai riko da littafi, da an zo maka wannan to ku kawo muna haqiqatu tauhid la tudrak. Muwa ya ce haka, Malik ya ce haka, Shafi'i ya ce haka, da ana tambayin man qala man sabaqaka, waye riga ka faɗin wannan? Kawai yanzu nan zaka ga fabuhital ladhi kafar, kuma shine wa'azi ga wa'ansu da suka fito yanzu. Wai su salafiyun, wallahi salafiyan ƙarya ne. Ina gaya muku me bambanci su da waye ne ɗariku? Ba bambanci. Domin salafiyan yanzu zai ce maka zan karanta Qur'ani, in karanta sunna, in bayyana ta yanda ni nika fahimce ta, kuma in soki salaf, kuma ka ce kai salaf. Domin ka bar mutum da littafi da hadisan zai fito da bid'a. Su ma yanzu yayin nan ka tambaye su, kai muna riƙe da littafi ne, muna riƙe da sunna, to amma mai tambaye ne waye riga ka yin haka? To in ka ce waye riga ka yin haka, to dole sai kai maganan fuqaha masu fahimtar addini a cikin wannan zamani. To kuma yin ittifaki fuqaha na al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daga Abu Hanifa sai Malik sai Ahmad sai Shafi'i, su ne limaman fuqaha, limamai. Amma akwai fuqaha, amma dukkan su masu bi ne, mamu ne. Saboda haka in wani ya zo muku da wani abu ka ce waye riga ka, kun ga maulidin nan da suke yi baya cikin littafin Allah, baya cikin sunnan manzon Allah, baya cikin wani, ko da littattafan mu na fiqhun nan babu. Ku duba daga al-akhdari har zuwa ina al-mukhtasar da sharhan shi, babu, ba maulid nabi. Kun ga tasbahan nan, tasbaha misbah babu ita a ciki, babu ita tasbaha, ko kun gani babu masbaha. Ana zikiri, amma kai zikiri yanda ya dace da zikirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ya dace da kuma na jilil awwal wa thani wa thalith, shikenan kayo Allah zikiri ka tsara sallah, ka rinka tilawa, sannan kuma subhanallah, astaghfirullah, allahumma salli ala muhammad, irin wa'annan abubuwan hasbal ahwal, hali ne ke kawo su, ba wata tafiya za ka dauka kana ja kana da mutare kawai zakiri bane. In ka haka ka ketare haddin zikirin zake, kuma ba zai kai ka ko ina ba, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila ahmala laysa lahu amruna fa huwa rad. Wannan magana sufaye kenan, ko bari ayi magana ai shi'a ba. La yumsikuna bil kitab, ba sa rike wannan littafi. Wallazina yumsikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudiu ajral muslihin, ma su rike da littafi su rike shi dam. In kana rike da littafin nan kuma kana karanta abin da ke ciki, zaka san cewa maganar shugabanci Allah yake hukunci. Allah ya ce wa amruhum shura bainahum, al'amr nan ai shugabanci ne. Wa ulil amri ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amr wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, shura ne ba ta'yini. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya tafi bai ce wane bai zama, sai da mutane su shawara tsakanin su, su fitar da wani wanda su tarbe da shi. To yaushe za ka yadda waɗansu su zo su ƙarye su ce maka Abubakar, Umar, Usman, dukkan wannan sahabbai sun kafirta, sun goge ayoyin da aka ce Aba Ali ibn Abi Talib wilaya, billahi wani irin hankali zai ɗauka? Na ɗaya Qur'ani Allah ya ce zai tsare shi, wallahi ba mutumin da zai iya goge Qur'ani balle a samu suratul wilaya. In kai haka kai imani, to kai ma ba musulmi bane gaba ɗaya, tunda kai imani za goge Qur'ani. Sannan kuma Qur'ani ya ce gashi al'amarinku fa shawara ne tsakaninku, yanda kuka yi shawara shi ne hukunci, aya ɗaya ta hukunci shura. To an tabbaka shi wurin Abubakar, an tabbaka shi wurin Umar, wannan kabiya daban ce. Amma Umar radiyallahu anhu sai dai tabbata akan Usman, an tabbaka shi aka yi shura, aka tambayi jama'a as-sabiqun al-awwal min al-muhajirin wal ansar, aka tambayi abin manyan rundunar sojoji shugabannin, kowa aka tambaye shi kowa da ra'ayin shi, wa kake so, wa kake so, dukkan su Usman bin Affan suke so. Nan ne aka yi shura, aka tabbata wannan ayar, kuma sunna ta tabbata. To yaushe za ku zo kuna kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a san abin da ba ku da ilimi a kan shi ɗan shi'a? Bayan haka kuma akwai shirki akbaru minhu, wanda shi wannan girma da suke yi shine kiran wani ba Allah ba, kiran Husain, kiran Ali, duk wanda ya mutu yana kiran wani ba Allah ba. To shi in ya mutu sai dai ranar tashin kiyama wannan nan din can ya tsira da shi. Amma Allah bai gafarta mai shirki da shi. Me yasa to kiran wani? Domin Allah ya ce wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idha da'an, in zaka kira wa zaka kira? Allah zaka kira. Ina ranka da wani Husain? Da Husain na ceton mutane, da Husain na ceton mutane lokacin da ya je yana neman ya zama khalifa. Da bai ba kai shi khalifa ba? Bai ba kai shi ba. To wanda abinda a duniya yana nema ya samu bai samu ba, shine zaka je ka neme shi kayan lahira? Saboda haka duk mai riko da littafi ba yadda zai shi'anci, ba yadda za a yi, ba yadda za a yi sufanci. Duk mai riko da littafi, kungiya inda tana riko da littafi, wahtasimu bihablillahi jami'an wala ne wala tafarraqu, kuma na riko da littafi za a rabu? To izalatul bid'a wa iqamatus sunnah ne sa ta rabu? Wala bil hadi ga eh in muna riko da littafi ya za a yi mu rabu muna yodaran kanmu fa khalafa ba'duhum khalfun warithul kitaba ya'khuduna arad hadha al'adna wa yaquluna ne sayghfaru lana shine muke yi abunda yahudu ta yi mun gaji littafi muna ƙarya mun rike littafi kullum in ka tambaye mu kitabu wa sunna kitabu wa sunna la kitabu wa la sunna muna yodaran kanmu ko fahimta muna mu yana da bambanci da ƙariƙo da wayancan me bambancin shi mu munazzama ce munazzama kungiya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi ta'awun ne malamai suka hadu me kawo haduwar malamai ma dole a je ayi gungume a gaji akwai malam ali awwal shahid na izala mutumin barnawa ko malam ali Allah ya tsare shi ne awwal shahid oh mutumin kawo ne oh ya je wa'azi ne ya je wa'azi malami ya je wa'azi dan dare ka suka farke shi da wuka so kashe shi dan me dan ya ce la ilaha illallah abota wallahi shi kai so kashe shi sai aka gane kenan dole malamai ku hadu ku yi ɗan agaji in an je karatu a kare a ga wani shedani da zai sake zuwa fa atbahu shihabun ko shi ya kawo jam'a ya kawo kungiya ba dariƙa bace domin ba ta da wata ibada ba ta da kungiya ce fa ma duk da haka zai halatta kungiyar nan ta ne to rabu in ana bin littafi in muna rike da littafin Allah bai yiwa a ce mun rabu da za mu so junanmu mu yi ka ban ji ba da za mu rika yi ma juna rahma muna tausayin junanmu muna taimakawa junanmu da Allah kadai ya san inda aka kai to amma lalacewa mu ya kai ga kauyawa ana rudan su har aka fannin kasa Shehu Dan Fodiyo an zo ana cewa wani ya zama Allah ana cewa wannan mutumin yana bayyana ana ganin shi gashi ba irin wahalar da sahabbai inda ana bayyana man aula ya bayyana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma ya tafi innaka mayyitun innahum mayyitun ya tafi azona kariya wani ko me sha ne ko burkute sha je ga wani hoto a sama zai ce ya dan yau ana kai sannan kuma tsoron da jahilai ne bai so a ce shi ma bai kai ba bai so a ce bai tarbiya ba dan kada a karya ta shi zama wawa sai ce ni ma na gani shi ma wancan ba ni wago effect ne kowa sai ce ya gani to kauyawa ne jahilai ake cuta me yasa ake cutan su domin bayanin bai isa to da muna rike da littafi wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudiu ajran muslihi wallahi ba mu rike da littafi ne shi fa to amma mun rike littafi awwal shi zaka ga da kanmu mun zo mun hade a ba da kudi a shiga a koya mutane addini Allah ya shirya da mu amin to ina ne to wanda yace wa fi tanbihin lahum anna man yumassiku bil kitabi kama huwa duna tahrifin ويقيم الصلاة فهو المصلح wannan aya ta nuna cewa duk wanda ya rike littafi ba tare da karkatar da littafin nan ba kuma ya tsayar da sallah shine mai gyara ka rike littafin Allah kuma ba tare biduni tare kun ga me ne yace wa bi kama huwa duna tahrif wannan qaidin muhim domin wani yana rike da littafi amma yana murguda littafin nan ya kawo ƙarya cikin littafi ya murguda ayoyin Allah domin ya tabbatar da bid'a shi to su waye yake cin nasara wanda ke rike littafin Allah yanda yake wanda kuma yake rike littafin yanda Allah yake zaka ga ya dogara akan abin da muka bayyana muku dole sai manya magabatan mu sun ce ga yanda ake saboda haka wanda ya tsare sallan nan da muke yana cikin zikiri wanda yake nafiloli yana cikin zikiri wanda yake karatun Qur'anin Allah yana tadabburin shi yana cikin zikiri wanda in abu ya faru daga subhanallah allahu akbar la ilaha illallah kullum ba ke shi me raqab bi zikrillah yana cikin zikiri ba maran shi wai ka dauko wani abu ka kidaya wallahi kai million ba kai wa allah zikiri ba komai in kana ji wai in bid'a zaka yi ko million kai la ilaha illallah wurin allah ba kai ma ba
kala ga ta malan ga mai musulunta mace kuyi mana kuyi kawai
ina microphone babu كتش كنا جن خوفا ربيت أبتاني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يبيان which has there is no God there is no deity except Allah and that Muhammad is the messenger of Allah. What is your name?
Ruth.
No, Ruth. Ruth. So which Islamic name do you want?
Aisha.
Aisha. Oh. So are you married?
Yes.
You are married?
Yes.
Your husband is a what? It's which religion is he?
Yes.
Okay, he's the one who converted you. Thank you, okay. So you go and take bath. You have prayers on you and you continue fasting and let your husband teach you how Islam is, because you cannot do Islam without reading. Thank you. Okay, this is a gift from your brothers and sisters. To wafi tambihi ko yace wa bi munasabati alhadith an almithaq yushiru siyaq ila adh-dharb الذي كان قد أخذ عليهم فيه.
الحمد لله.
Goma sha daya kafin wani azumi ya dawo da ya rama wani azumi, in har wani azumi ya sake riske shi bai rama wancan ba, to bayan wannan azumi da ya riske shi in ya zo ramawa a shekarar nan ta biyu zai rama adadin kwanakin da akwai rago a kan shi, sannan kowane rana ya bata mudu daya kafara laifin ƙetare wata goma sha ɗaya bai yi ba sai da wani azumi yanzu shi ne kafara mudu ɗaya kowane rana.
Ya
Allah saka mishi da alheri. Allah saka alheri.
Alhamdulillah. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu.